بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما لا يجب
منه.
نعم باب ما لا يجب منه الوضوء.
wannan babu yana magana dangane da abin da alwala bata wajaba a dalilin sa.
نعم حدثني عن مالك.
حدثني يحيى عن مالك. يحيى يا زنتر دن يا جو daga al-imam Malik.
نعم عن محمد بن عمارة.
shi kuma ya jo daga Muhammad dan Umara.
عن محمد بن إبراهيم.
shi kuma ya jo daga Muhammad dan Ibrahim.
نعم عن أمي ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف.
shi kuma ya jo daga wajen ummu walada ta Ibrahim dan عبد الرحمن dan Auf.
نعم أنها سألت أم سلمة.
hakika ita wannan ummu walada ta Ibrahim ta tambayi ummu salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
faqalat
sai tace da ummu salama
imra'atun utilu zaini,
tace da ita mahaifiyata haqiqa ni mace ce ce wanda nake tsawaita gezata ta mayafi.
na'am wa amshi fil makani li qadari,
sannan kuma ina tafiya a wani guri wanda yake dauke da datti.
na'am qalat ummu salama
ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yace bayan ummu salama sai tace da ita
qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam,
ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace
mutahhiruhu ma ba'dahu,
abinda zaki shafa bayan kin wuce gurin na kazamta to ya tsarkake wannan yafi
da. wa haddathani an malik,
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam Malik.
annahu ra'a Rabi'ata bin Abi Abdurrahman,
hakika al-imam Malik ya ga malamin sa Rabi'a dan Abi Abdurrahman.
yaqalisu miraran,
yaqalisu yana yin gamba miraran ba so ɗaya ba ba so biyu ba.
na'am huwa fil masjid,
alhali yana cikin masjid.
فلا ينصرف,
amma baya tashi daga wannan masallacin.
wala yatawadda,
kuma baya sakewa wata alwala.
hatta yusalli,
har dai sai yayi sallah da bai fito.
qala yahya,
al-imam yahya yace
wasu'ila malikun an rajulin qalasa ta'aman,
Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, an rajulin dangane da mutumin da qalasa ta'aman yayi jamba ta abinci.
na'am hal alayhi wudu'un,
shin akwai alwala akan shi.
fa qala laysa alayhi wudu'un,
al-imam malik yace babu wata alwala akan shi.
na'am wal yatamadmad min zalika,
kawai abinda zai shine kurkure bakin shi saboda wannan jamba da yayi.
na'am wal yaghsil fahu,
sai ya wanke bakin shi.
wa haddathani an malik,
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam Malik.
an nafi,
shi kuma ya jiyo daga Nafi.
na'am anna abdullahi ibn umara,
hakika abdullahi dan umar.
na'am hannadabna li sa'id ibn zaid,
hannadabna li sa'id ibn zaid, ya shafa wa wani yaro na sa'id dan zaid wanda ya rasu tarare na ruwa.
na'am wa hamalahu,
kuma ya doke shi.
na'am summa dakhala al-masjida,
sannan kuma ya shiga masallaci.
na'am fa salla wa lam yatawadda,
ya salla wa lam yatawadda, bi saki alwala ba.
na'am qala yahya,
al-imam yahya yace
wasu'ila malikun,
an tambayi al-imam Malik.
hal fil qai'i wudu'un,
shin wai za sake alwala saboda mutun yayi amai.
qala la,
al-imam Malik yace
na'am walakin yatamadmad min zalika,
sai dai kawai ya kurkure bakin shi saboda wannan amai da yayi.
na'am wal yaghsil fahu,
ya wanke bakin shi.
wa laysa alayhi wudu'un,
babu alwala akan shi.
na'am babu tarkil wudu'i mimma massathu an-nar,
babu tarkil wudu'i mimma massathu an-nar, wannan babu yana magana dangane da daina yin alwala saboda mutun ya ci abin da wuta ta dafa shi.
na'am haddathani yahya an malik,
yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam Malik.
na'am an zaid ibn aslam,
shi kuma ya jiyo daga zaid dan aslam.
an ata ibn yasar,
shi kuma ya jiyo daga ata dan yasar.
na'am an abdullahi ibn abbas,
shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan abbas.
na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama,
hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam
akala katifa shatin,
ya ci karfata ta tinkiya.
na'am thumma salla wa lam yatawadda,
sannan kuma yayi salla bai yi alwala.
na'am wa haddathani an malik,
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam Malik.
an yahya bin sa'id,
shi kuma ya jiyo daga yahya dan sa'id.
na'am an bushayr bin yasar,
shi kuma ya jiyo daga bushayr dan yasar.
na'am maula bani haritha,
an caccan banu haritha.
na'am an suwayd bin nu'man,
shi kuma ya jiyo daga suwayd dan nu'man.
na'am annahu akhbarahu,
hakika suwayd ibn nu'man ya baiwa bushayr labari.
na'am annahu kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ama khaybar,
hakika wato suwayd ibn nu'man ya fita tare da ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a shekarar da aka bude khaybar.
na'am hatta idha kanu bis sahaba'i,
hatta idha kanu bis sahaba'i, hadde yayin da suka kasance a wannan gurin da ake ce da shi sahaba'i. ba.
Na'am, wahiya na'am min adna Khaibar.
Wato wahiya min adna Khaibar, wato wannan sahaba ita kuma tana daga jefan Khaibar daga bangaren wajen Madina.
Na'am, nazala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama
fa sallal 'asr. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya da zango anan fa sallal 'asr, ya sallaci sallal 'asr.
Na'am, summa da abil azwaji.
Sannan ma'ike alaihi salatu wassalam ya nemi da azo da guzurin da yayi saura ga matafiya.
Na'am, fa lam yu'ta illa bis sawiki.
Ba azo da komai ba face sai da dambu.
Na'am, fa amara bihi
fasurriya.
Fasurriya.
Fa amara bihi sai ma'ike sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni da wannan dambun fasurriya aka jika shi da ruwa.
Na'am, fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam.
Ma'ike sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaci wannan dambun.
Na'am, wa akalna.
Mu ma muka ci.
Thumma qama ila al-maghribi.
Sannan ma'ike sallallahu alaihi wa sallama ya tashi zuwa ga sallar magruba.
Na'am, fa madmada.
Ya kurkure bakin shi.
Wa madmadna.
Mu ma muka kurkure bakin mu.
Thumma salla.
Wa lam yatawadda.
Wa lam yatawadda.
Sannan kuma sai ya yi mana salla ba tare da ya sake alwala ba.
Na'am, wa haddathani an Malik.
Ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
An Muhammad ibn al-Munkadir.
Shi kuma ya jiyo daga Muhammad dan Munkadir.
Na'am, wa an Safwan ibn Sulaym.
Kuma ya jiyo daga Safwan dan Sulaym.
Annahuma akhbarahu.
Hakika Muhammad ibn al-Munkadir da Safwan ibn Sulaym sun bai wa al-Imam Malik labari.
Na'am, an Muhammad ibn Ibrahim
al-Harith dan Harith at-Taym.
Ar-Rabi'a ibn Abdurrahman
ibn Abdullah ibn Hudayr.
Ibn Abdullah ibn Hudayr.
Shi kuma ya jiyo daga Rabi'a dan Abdullah dan Hudayr.
Na'am, annahu ta'asha ma'a Umar ibn al-Khattab.
Annahu ta'asha ma'a Umar ibn al-Khattab. Hakika ya ci abincin dare tare da Umar dan Khattab.
Na'am, summa salla wa lam yatawadda.
Sannan kuma ya sallaci sallar Isha'i bai sake alwala.
Na'am, wa haddathani an Malik.
Ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an Damrat ibn Sa'id
al-Mazini. Shi kuma ya jiyo daga Damra dan Sa'id al-Mazini.
Na'am, an Aban ibn Uthman.
Shi kuma ya jiyo daga Aban dan Uthman.
Na'am, anna Uthman ibn Affan.
Hakika Uthman dan Affan.
Na'am, akhala khubzan.
Akala khubzan wa lahaman, ya ci gurasa da nama.
Na'am, summa madmada.
Sannan ya kurkure bakin shi.
Wa ghassala yadayhi.
Ya wanke hannayen
shi. Na'am, wa masa bihima wajahu.
Ya wanke, ya shafi fuskar shi bihima da wannan hannayen.
Na'am, summa salla wa lam yatawadda.
Sannan kuma ya salla ba tare da yayi alwala ba.
Na'am, wa haddathani an Malik.
Ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Annahu balaghahu.
Hakika labari ya kai ga Imam Malik.
Na'am, anna Ali ibn Abi Talib.
Hakika Ali ibn Abi Talib.
Na'am, wa Abdullah ibn Abbas.
Ya Abdullah ibn Abbas.
Kana la yatawadda'ani mimma massatin nar.
Sun kasance ba sa yin alwala saboda abin da wuta ta shafe shi.
Na'am, wa haddathani an Malik.
An ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an Yahya ibn Sa'id.
Ya jiyo daga Yahya ibn Sa'id.
Na'am, annahu sa'ala Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a.
Ya tambaya Abdullah dan Amir dan Rabi'ata.
Na'am, an ar-rajul yatawadda'u lis-salati.
Gane da hukuncin mutumin da ya alwala ta sallah.
Na'am, thumma yusibu ta'ama.
Sannan kuma ya ci abinci.
Na'am, qadim massatuhu an-naru.
Abincin da aka dafa shi da wuta.
Na'am, ayatawadda'u.
Shin zai sake alwala?
Na'am, qala
ra'aytu abi
ya'malu dhalika wa la yatawadda'u.
Wato Abdullah ibn Amir yace na ga mahaifina Amir dan Rabi'a yaf'alu dhalika, yana cin abincin da aka dafa shi da wuta, amma kuma wala ya tawadda baya sake ya alwala.
Na'am, wa haddathani Yahya an Malik.
Al-Imam Yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an Abi Nu'aym
Wahab ibn Kaysan. Abi Nu'aym shine Wahab dan Kaysan.
Annahu sami'a Jabir ibn Abdullah al-Ansari yaqulu.
Hakika shi ya ji Jabir dan Abdullah al-Ansari ya mutumin Madina yana cewa.
Na'am, ra'aytu Aba Bakr as-Siddiq.
Na ga Abu Bakr Siddiq.
Akala lahaman.
Ya ci nama.
Thumma salla wa lam yatawadda.
Sannan kuma ya tashi ya salla bai sake alwala.
Na'am, wa haddathani an Malik.
Ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
An Muhammad ibn al-Munkadir.
Shi kuma ya jiyo daga al-Muhammad ibn al-Munkadir.
Na'am, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama
ika ma'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama du'iya li da'amin, an gayyace shi saboda ya ci wani abinci.
Na'am, fa qurriba ilayhi khubzan.
Fa qurriba ilayhi khubzan, sai aka kusanto mai da fa qurriba ilayhi khubzun wa lahum, sai aka kusanto mai da gurasa da nama.
Na'am, fa akala minhu.
Yace daga gare shi.
Thumma tawadda'a wa salla.
Thumma tawadda'a. sannan kuma ya alwala wa salla ya salla.
Na'am, summa utiya bi fadli dhalika adda'am.
Sannan sai aka zo mai da sauran wannan abincin.
Na'am, fa akala minhu.
Ya ci daga gare shi.
Summa salla wa lam yatawadda.
Sannan kuma sai ya tashi ya tafi ya salla ba tare da ya sake.
Na'am, wa haddathani an Malik.
Ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik.
Na'am, an Musa bin Uqba.
Ya jiyo daga Musa dan Uqba.
Na'am, an Abdurrahman bin Yazid. Na'am, Yazidan Al-Ansari.
An Abdurrahman bin Zaid Al-Ansari. Ya jiyo daga Abdurrahman bin Zaid Al-Ansari mutumin Madina.
Na'am, an Asabana Malik.
Haqiqa Anas bin Malik.
Na'am, qadiman min al-Iraq.
Ya iso daga can Iraq.
Na'am, fa dakhala alayhi Abu Talha.
Ubayyu bin Ka'b. Sai Abu Talha da Ubayyu dan Ka'b suka shigo wajen shi domin su yi mai sannu da zuwa.
Na'am, fa qarraba lahumu ta'aman.
Sai ya kusanto musu da abinci.
Na'am, qadimas satuhun nar.
Haqiqa wannan abincin an dafa shi da wuta.
Fa akalu minhu
sai suka ci daga gare shi.
Na'am, fa qama Anasun.
Fa tawadda'a. Sai Anas bin Malik ya tashi ya tafi ya alwala.
Na'am, fa qala Abu Talha wa Ubayyu bin Ka'b.
Sai Abu Talha da Ubayyu bin Ka'b suka ce,
ma hadha ya Anasun.
Menene wannan ko ya Anas? Wato wannan alwalar da ka sake, me yasa ka sake ta?
Na'am, a Iraqiyya.
Wannan kuma sunna ce ta Iraqi?
Na'am, fa qala Anas.
Anas bin Malik ya ce,
laitani lam af'al.
Amma dai bin aikata ba.
Na'am, wa qama Abu Talha.
Abu Talha
ibn
Ka'b suka tashi.
Fa sallaya wa lam yatawadda.
Sai suka yi sallah bin sake alwala ba. Alhamdulillah, ilmu inda. Yawo.